Yau da ya fere shekaru 10 kenan da ƴan tada kare bayan Boko Haram ke kai hare-hare a wasu sassan Najeriya da kuma wasu ƙasashen da ke makwabtaka da ita, kuma dubban rayuka ne ma suka salwanta, ba ga waɗanda ke gudun hijira da kuma irin asarar dukiyar da aka yi. To sai dai kuma yayin wata liyafar bukukuwan sallah da aka shirya wa dakarun sabbin sama a Yola, dakarun Najeriyan sun kosa bala'ar ganin sun ma dakile hare-hare ɗan tada kare baya. Tun farko a jawabinsa, kwamandan rundunar sojin sama na 153 da ke Yola, ya kwamandan Muhammad Yusuf, ya koya ba da rawar da babban hakan sojin sama ke takawa, wanda yake fice zaburar da matsaka da mu kwantar ɗan ta'adda.
We are receiving all the support you have consistently given us from headquarters and Nigeria Airport. We are grateful and remain committed to the cause and ready to pay supreme sacrifice if it becomes necessary.
Da yake wa dakarun sojin saman jawabi, babban hafin sojin saman Najeriya ya Marshal Sadiq Abubakar ya ce gwamnati a yanzu da gaske take yi domin dakile dukkanin ayyukan ta'addanci a Najeriya.
Al'amari na security ko kuma na tsaro gaba ɗaya al'amari ne da ya shafi kowa da kowa, ba al'amari ne na sojoji kawai ba. Kai ma kana da matakin da za ka yi saboda ka bada gudumawa, saboda kawo ƙarshen wannan abu. Saboda haka ni abin da zan iya cewa ba zan iya yanke ma lokaci in ce kashi ba, amma muna aiki dare da rana kuma za mu ci gaba da yi, kuma cikin ikon Allah za a yi nasara. Fi na ɗaya yanzu shi ne na ɗaya koyarwa, koyo, aikin koyo. Yanzu muna da masu koyon tuka jirgi 35 wanda suke koyon wannan tukin jirgi, yadda za su yi amfani da jirgi su yi yaƙi a ƙasashe daban-daban na duniya. A cikin nan ƙasa Najeriya muna da mutane 45 wanda su ma suna nan suna koyon jirgi. To kaga wannan babban tallafi ne, banda kuma jiragen da aka siyo. Jirage yanzu wanda aka biya, wanda wasu sun shigo, wasu kuma muna tsammanin za su shigo daga nan zuwa shekaru 2 haka za mu samu ƙarin wannan jirage. In ka duba wannan ba ƙaramin tallafi bane in aka kwatanta da abubuwan da ake samu a da shekarun baya.
Shi ko gwamnan jihar Adamawa Honorable Ahmadu Umaru Fintiri yace akwai rawar da gwamnatocin jihohi za su ke ma takawa domin kawar da ƴan ta'adda da kuma ɓata gari.
In recognizing the good work our men and women, particularly in the Air Force, are doing to make sure that Nigeria remains peaceful and secure.
To ko me jama'a ke cewa game da rawar da sojojin ke takawa a yanzu?
To ra'ayina dai kam zan iya cewa na farko dai godiya ga Allah, jinjinawa kuma ga su sojojin da suka yi ƙoƙari suka yi taka rawar gani wajen daƙile fitinan ƴan ta'adda na Boko Haram, wanda yau zamu iya cewa kusan kashi 80 cikin 100 ana zaman lafiya, wanda da suka gudu suka bar wuraren su suka koma suka bar matsugunan da suke can dama suka je wanda ta'addanci ne kai su wurin. Wannan ci gaban
to gaskiya matakin da suka dauko shine mataki mai kyau, idan ka gani wasu bangarorin da har yanzu suna samun rashin jito ko rashin zaman lafiya, amma da alhamdulillah zamu ce sai dai mu gode wa Allah bisa saukin da aka samu bisa wasu bangarori da abun ya shafe su. Eto batunsa da kuka in ce bayanansa ya gamsar da mutane da dama, domin akwai su dabarbaru da kuma maganganu wadda ya yi masu ma'ana, kuma bi iznillahi dai za su samu nasara a yadda suka ɗauko mai wannan mataki.
Muna fata Ubangiji Allah ya ba su ikon cimma burinsu akan abin da suka yi niyya, saboda a gaskiya mata sun sha wahala a lokacin da waɗannan ƴan ta'adda suka addabi mutanen gari. Saboda kaga mafi yawa sukan yi wa mata fyaɗe ba cikin zaman lafiya, hankali bai kwanta ba, sai kuma gashi Allah ya kawo mu lokaci da muke kwanciya a gidajenmu mu yi bacci, domin koda baka kasance a cikin yankin da abin ya faru ba, dole a koda yaushe kana ɗarɗar baka kwanciya ka yi bacci cikin kwanciyar hankali kamar da ake yi yanzu.
Baya ma dai ga batun kaifar magi, haka nan kuma an kuma nishaɗantar da manyan baƙi a wajen wannan taro. Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.